A wasu sabbin farmaki da rundunar Operation Tura ta kai bango da ke karkashin Operation Lafiya Dole da ke yaki da mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka kaddamar. Hare-haren na kara kasara mayakan Boko Haram da ISWAP a wannan shiya. Dakarun bataliya ta 121 da bataliya ta 151 sun yi kwantan bauna ga mayakan Boko Haram a tsakanin Buriya da Guja da ke kan hanyar mahadar banki a yankin Fulka. Sanarwar da kakakin sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Irima sanya wa hannu, na cewar manyan 'yan ta'adda da aka halaka a wannan kwantan bauna sun hada da manyan kwamandojin Boko Haram guda biyu wanda ake nema ruwa a Jallo, wato Abu Bas da Ibn Habib. Kwamandojin biyu na Boko Haram da aka halaka manyan na hannun daman madugun Boko Haram Abubakar Shekau ne da ke aikace-aikacensu a cikin dajin Sambisa da aka dade ana nema ruwa a Jallo. Shi Abul Bas babban kwamanda ne da ke zama na'ibi ga Abu Fatima, yayin da shi kuma Ibn Habib shi ne babban kwamandan da ke kula da sansanonin Boko Haram guda biyu na Injimiya da Farisu. Sanata Muhammad Ali Ndume da ke zama shugaban kwamitin soji a Majalisar Dattawan Najeriya shi ne mai wakiltar yankin da ake wannan gumurzu.
Alhamdulillah, gaskiya dakarun kasa sun tashi tsaye yau kusan sati uku, manya-manyan jami'an sojoji hafsan su ma duka suna daji. GOC na nan da tiyata komanda din da brigade komanda na Bama da brigade komanda na Goza, duka ajiya da na dawo daga Goza ma dukansu ba sa gari suna can daji. Kuma labarun da muke samu shi ne suna cimma nasara sai kuma wasu 'yan ta'adda din suna nan suna ba da kai a Goza ma na waɗansu da yawa daga cikinsu wanda suka yi saranda suna nan a Fulka da Goza. To wannan gaskiya ya faranta mana rai, don insha Allah kamar yadda ni nake gani ka sun ci gaba da yadda suke har kamin damina ya zo, insha Allah za a kawo ƙarshen wannan abun yadda mutane za su samu walwalan su koma garurukansu kuma su koma gonakinsu su samu su yi noma bana insha Allah.
To ko ta wace fuska ƙwararrun jihar Borno ke kallon wannan ci gaba? Dr. Muhammad Enur Dongel, masanin tsaro ne a Jami'ar Maiduguri.
To gaskiya an samu gagarumin nasara a wannan abun. Tunda kwamandoji ne kuma suna magoyin bayan su kuma an kashe su zai kare musu gwiwa kuma zai ba sojojin nasara, kuma yadda suka fara gaskiya abin sha'awa ne. Amma mutum ba zai sauri a ce sun samu galaba ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan fafatawa zai yi domin kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram a gaba ɗaya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.